ta hanyar sakonnin bidiyo da audio da yake yadawa a kafafan sada zumunta daga inda yake zaune wato birnin New York ne. Ali Tera ke caccakar kamun ludayin shugaba Isu Muhammadu har ma da dura masa ashar da nufin nuna rashin gamsuwa da mulkin sa. Lamarin wanda ya faru a wajejen karshen shekarar 2014 ya zo karshe a shekarar 2018 lokacin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi sa'ar karɓo shi daga hannun hukumomin Amurka, inda kai tsaye aka wuce da shi gidan yarin kutukale. Bayan shafe watanni sama da 30 a kurkuku, wani alƙalin kotun Yamai ya bada belinsa a yammacin jiya Litinin, kamar yadda lauyan Ali Tera Metir Musi Bubakar ya yi min ƙarin bayani.
La loi dit que même en matière criminelle, vous ne pouvez pas dépasser 18 mois de détention provisoire, renouvelable une seule fois.
Yace tuntuni wa'adin da doka ta kayyade ya riga ya shude, domin doka ta ce ko kisan kai mutun yayi bai kamata ya wuce wata 18 ba a tsare ba tare da alƙali ya saurare shi ba. Kuma ko da za a sake tsawaita zaman sa a gidan yari, doka ta ce sau guda za a tsawaita shi ma kada zaman ya wuce watanni 12 kawai. To Ali Tera ya shafa watanni sama da 30 a kulle ba tare da an yi masa shari'a ba, dalilin kenan alkali ya amincewa bukatar mu ta bada belin sa. Ali Tera, wanda a wani lokacin baya ke bayyana kansa a matsayin dan jam'iyyar Model Lumana ta ƴan Hamayya, sai yake tsayin daka a wancan lokaci domin fito na fito da duk wanda ke sukar manufofin jam'iyyar ta tsohon Prime Minister Ahmad Ahmadu. Na nemi jin ra'ayin mai fafutukar nan ta hanyar blog, bugu da ƙari kusa a jam'iyyar Lumana Bana Ibrahim, game da yadda ya ji da sakin Ali Tera daga kurkuku.
Dama ka san a lokacin da an ka kama shi, mun yi Allah wadda ya da kamun nan da an kai mai da zargin da ake mai lokacin nan. Tunda Ali Tera dai bai da halaka da ta'addanci, kawai mutum ne mai gayin ra'ayin shi a bisa kan hanyoyi da ake tafiyar da siyasa a ƙasar ga. Bai kamata ba irin wannan mutane ana kai su cikin gidan yari wa'anda an ka keɓe domin wa'anda sun kai manya-manyan laifuka. To wannan deja an ci da hakkin shi.
Matakin sallamar wannan ɗan taliki wani abu ne da wasu 'yan ƙasa ke kallonsa a matsayin wata alamar sauye-sauyen da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya yi alƙawarin aiwatarwa a fannin shari'a, inda jama'a ke kokawa game da yadda ake fuskantar tseko kafin a saurari wanda ake tuhuma da aikata laifi. Kamar yadda ƙungiyar alƙalan shari'a a nata ɓangare ta sha ƙorafi a kan yadda wasu masu bakin faɗa a ji ke fakewa da matsayinsu don katsalandan a harkokin shari'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.